Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa da kuma mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Babaya kuma kirmi muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa an rantsar da sabon gwamnan jihar Oshun. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku, daga nan kuma sai shirin jaridin kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makili. Wata kotun Rasha a Crimea ta ba da umarnin tsare ma'aikatan jirgin ruwan Ukraine 12 a cikin mutane 24 da aka kama a ranar Lahadi a kan tekun Rasha na tsawon watanni biyu. Rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin Ukraine ne da shiga ruwan tekunta ba bisa ka'ida ba, da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwan Rasha din suka baiwa su 'yan Ukraine wasu zargi da Ukraine din ta musanta. Ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta a yankin a matsayin martani akan abin da ke faruwa, ta kuma kira sauran kawayenta a nahiyar Turai da sauran kasashen yammacin duniya su kara kakabawa Moscow wasu karin takunkumai. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wa karfin tsaron kasarsa a cikin wannan karin tashin hankali, wanda kuma ya daidai da dokokin ruwa na kasa da kasa, lamarin da zai dakile rikicin da Rasha ke yi a yankin. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga Ukraine da Rasha a jiya Talata da su kai zuciya nisa domin kaucewa kara dagula al'amura a yankin. Sojojin Amurka a Afghanistan sun ce aka kashe jami'ansu guda uku da wasu uku kuma suka jikata, yayin da wani bam da aka harhaɗa da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin Ganzi da ke fama da tashin hankali. Wani ba Amurka dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar. Wata takaitaccen sanarwa da aka fitar a birnin Kabul na cewa an ɗauke sojojin da dan kwangilan kuma suna karɓar magani. Sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba akan lamarin. Tuni kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wannan harin. Harin na jiya Talata ya kai adadin sojojin Amurka da aka kashe su a yakin Afghanistan a cikin wannan shekara zuwa 11. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce mai yiwuwa ne ya taka wa kudirin dokar da za ta hana shugaba Donald Trump koran mai bincike da musamman Robert Mueller burki. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa kokarin da 'yan jam'iyyar Democrat da Republican za su yi na neman a kada ƙuri'a akan wannan kudirin ba shi da wani amfani. Ya ce shugaban ƙasa ba zai kori Robert Mueller ba. Ya kuma ƙara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala a cikin wannan shekara, amma ba kada ƙuri'a akan abin da ba shi da amfani ba. Wakilin jihar Arizona a majalisar dattawa ɗan Republican mai barin gado Jeff Flakes, wanda ya zauna akan kwamitin shari'a a majalisar, ya yi barazana hana waɗanda Trump zai daɗa a sashen shari'an ƙasar idan McConnell bai yarda majalisar dattawa ta kada ƙuri'a akan kudirin mula ba. Shi ko shugaba Donald Trump ya ci gaba da cecikar binciken da Robert Mueller ke yi ne a jiya Talata, inda ya aiki da sakon Twitter yana cewa kafofin yaɗa labarai sun maida Bob Mueller tamkar wani mutumin kirki alhalin akasin haka ne. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado a Saudiya Muhammad bin Salman ya kai wata ziyara da ta shafi manyan jami'an kasar zuwa kasashe manyan abokan kawance na Saudi Arabia kafin ya je taron kasa da kasa na wato kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na G8 wanda za yi a kasar Argentina karshen mako. Bayan ziyararsa a Misra, bin Salman ya yaje zango a Tunisia, inda masu zanga-zanga suka tare shi da zargin yana da hannu a kisar dan jaridan Saudiya nan Jamal Khashoggi. kungiyoyin jama'a da na mata wanda suka jagoranci masu zanga-zangan da suke yi wato sun zargi Yaliman da samun hannunsa a cikin wannan abu kuma sun yi wannan ihu ne a lokacin da ya isa a babban birnin kasar Tunis. Yaliman ya ci gaba da ziyararsa a jiya Talata duk da irin kira da ƴan jaridan Tunisia suka yi masa cewa ya soke gayyatar da aka bashi. Shi ko shugaban Tunisia Bedi Essebsi ya kare matsayinsa kuma ya yi wa Yaliman wato tarbo mai kyau. Tun da fari dai Yaliman ya kai ziyara a ƙawayen Saudiya a yankin Gulf wanda suka hada da Bahrain da haɗaɗɗiyar daular Larabawa kafin ya je birnin Al-Kahira. Wani mai fashin baki akan harkokin yankin Gulf da ke zaune a nan Washington, Theodore Karisk, ya faɗa wa murya Amurka cewa manufar ziyarar Muhammad bin Salman na da alaƙa da neman haɗin kai wanda Riyadh ke yi daga ƙasashen Gulf a yaƙi da take yi a wannan yankin, ciki har da batun ƙagabawa Iran takunkumin tattalin arziki.
Mabaya kuma kirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, jiya Talata ne aka rantsar da sabon gwamnan jihar Osun, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙace shi da ya bi sahun wanda ya gada wajen gudanar da ayyuka ga al'ummar jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba wa tsohuwar gwamnatin jihar Osun a ƙarƙashin jagorancin Abdulrauf Arugbashola ya ce ta inganta tare da raya jihar ta Osun a cikin shekaru takwas da ta yi tana mulki. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustapha ya wakilta a wajen rantsar da Alhaji Isiaka Oyetola a matsayin sabon gwamnan jihar Osun ne ya furta hakan. Shugaban kasar Najeriya ya buƙaci sabon gwamnan na jihar Osun Alhaji Isiaka Oyetola da ya bi sahun tsohon gwamna Abdulrauf Arugbashola wajen yin ayyukan raya ƙasa da inganta tattalin arzikin ƙasa ta yadda jama'ar jihar Osun za su amfana da romon demokuraɗiyya tare da yin alƙawarin marawa sabuwar gwamnatin baya don ta cimma burinta. To ko menene fatar jama'ar jihar Osun ga sabon gwamnan? Mr. Adetunde Adeyemi ya ce suna fatar sabon gwamnan ya kammala duk ayyukan da aka fara tun farko waɗanda tsohon gwamna mai barin gado ya fara. To menene fatan ku ga sabon gwamnan da ya share tsuwa a nan jihar Osun?
To fatanmu dai shine muna mai fatan alheri, kuma muna mai fatan alheri saboda mun ka zabe shi. Babban kukan mu shine wannan tsohon gwamna wanda ya safa yau ya muna alƙawari wanda bai cika mana, muna fatan Allah ya sa shi cika mana.
Kamar wani irin alƙawari ne ya muku bai cika ba shi tsohon gwamna Rauf Arugbashola?
To lokacin da an kai wannan abun, lokacin da aka kashe mu, an kone mana dukiyoyi da gidaje da motoci da babura, ya kwashe motocin mu da babura ya kai Osogbo. Ya nana kwamitin wanda ya zo rantsar da mu da Qur'ani, kuma gabaki dan ba wanda bai rantsar da Qur'ani ba, kuma yanzu ba mu koyi ba.
Wannan shi kuke son sabon gwamna ya biya ku diya kenan?
Yau wannan shi ma kuka da sabon gwamna ya biya mu diya, kuma sannan muna kira da manyan mana arewa dan Allah su sa baki, saboda akwai wanda har yanzu gidaje ba iya, kuma da wanda aka kone motoci da gidaje da babura ya yi shekara biyu bai biya mu diya ba. Sakamakon rikicin laifi wanda an kai.
Mai shari'a Ojo ne ya rantsar da gwamna Isiaka Oyetola da mataimakinsa Mr. Benedict Alabi a babban filin wasar da ke birnin Osogbo, inda gwamnoni, sarakunan gargajiya, 'yan siyasa na cikin jihar Osun da waje, 'yan kasuwa da shugabannin addinai suka hallara. Alhaji Isiaka Oyetola dai shi ne gwamnan farar hula na biyar da zai mulki jihar ta Osun tun ƙirƙiro ta a shekarar 1991. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wallahi shugabanni fitina, rabana yayyo ku, rabana yayyo mu, garagamar mahanku, jammu kuke bunku muke, shin ina za ku damu.
To madalla, gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waƙar da ke bisa inji.
Ayyan ya rabu ni na nake ci,
ayyan ya rabu ni na nake ci,
ka ji ka danguna canza faɗi yake sha ta guri na yake ci,
kayan yara gobe na nake ci.
In dai na ɗauki ya ganga ta kana, na ɗauki ɗan amshi na kai kamar roƙa na zan ya sha ta mamman guri na yake ci. ci
gaya yara gumi na nake
maso zowa office koye office maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
gaya yara gumi na nake
idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ci shawo ya akan shada di kayan yara gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake
kama da zamani na kawen mu akalnike yawuna yazan hanna haudoki na haukeke ina be sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake ci
kuma kowa ya mike dangi tattali kune me na kan ku kama ko wane gumi na yake ci
kayan yara gumi na nake ci
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole gariya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kayan yara gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake ci
ani ma dodo gumi na nake ci
kayan yara gumi na nake ci
gama wasu na opil sun zanna table sun kama rubutu wannan shi ma gumi ne yake ci
kayan yara gumi na nake ci
ina ga manomi ya tafi gona sare haki da garan ici shi ma wannan gumi ne yake ci
kayan yara gumi na nake ci
tuna da direba ma tukin mota mota Allah ta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba shima wannan gumi ne yake ci
kayan yara gumi na nake ci
jima su tire da na ta tire da su leka nan gun su leka nan gun shima wannan gumi ne yake ci
kayan yara gumi na nake ci
idan kaga mutun yana zanna tsaf kuma yayi na diya zanna hayya banka fara
to a gaida shata ya har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda za a gome miki cewa karfe 2:13 na dare ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum tun lokacin da gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari ta kaddamar da shirin kwarmata kuɗin haram da albishirin samun la'adar kashi 5 cikin 100 na adadin kuɗin da aka samu mutane kan kawo korafin su kan fallasa irin wannan kuɗi ko ma sanadiyar samu makudan kuɗin amma wa'in ma ba sa samun ladan ko kuma suka rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikin su shirin ciki da gaskiya zai duba akalla 1 zuwa 2 na masu korafin sun gano kuɗin haram amma shidu kake ji wai mallan ya ci shirwa kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kuɗi gabanin kaddamar da shirin Dr. George Ugo wanda ya ce ya gano kuɗin haram fiye da naira biliyan 400 amma bai samu la'adar kashi 5 cikin 100 da aka alkawarin ba ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin kwarmatan ya fara daga bakin mai taimakawa shugaban ƙasa kan labaru mallan Garba
a wannan magana fa tana da karfi sosai kuma mu muna murna da cewa ƴan Najeriya sun karbi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya gwamnati ba za ta bari a cuce ka dan kai karamin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa yayi sama da fadin dukiyar jama'a banda haka kuma akwai goro na albishir wanda yake idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukuici ne kashi 1 zuwa kashi 5 na abin da aka dawo da shi ƴan Najeriya sun karbi wannan magana wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taba kayan jama'a, wane ya sata. Wato ita kanta shirin da aka yi wato na yanar gizo, wato sansanin yanar gizon, wato da addressin da aka bada dan ya karbi, yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata. Amma an farfado da ita, kuma ana nan ana kokarin ma fadada, wato a ƙara mata ƙarfi, domin yanzu an fahimci cewa ƴan Najeriya da gaske suke yi abu. Kuma gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari murna take, tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa. Maganan a kawo rahoton sama da faɗi na dukiyar jama'a, ai wasu ma kyauta suke yi, ai ƙasar ake yi wa. Saboda haka ba wai tukuicin za a duba ba, kuma shi bace a ɗaya zuwa ko kashi ɗaya, biyu, uku, huɗu ko biyar, a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha. Akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kuɗin gwamnati guri kaza, ko a banki, ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa, an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza, kuma wane ne ya ɓoye su, a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi. To wanda ya ce a yi raba daidai da shi, ai ya so kansa da yawa, tunda abin nan na jama'a ne. Shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida, sai a tattauna a ga irin gumin da kai wajen tona wannan abu, to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha.
George Obade wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adeosun da tsohon babban daraktan DSS Lawal Daura.
Dr. George Obo, I wish to humbly submit the services I have rendered to my fatherland Nigeria without compensation. I, George Obo, traced 473.5 billion naira in 9 banks within 27 days in February-March 2016. Number 2, I, George Obo, traced 1.993 trillion naira EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013. I, George Obo, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected $478 million.
Bayan bayyana wannan labari a Turanci, na gano kuɗi fiye da naira biliyan 400. Mai taimakawa Obo na musamman, injiniya Magaji Muhammad, yayi bayani filla-filla akan wannan batu.
To ala hakika wannan al'amari da ban mamaki, mutum muhimmi wanda ya san aikinsa irin Dr. George Obo, wanda a cikin kwana 27 katal ya gano wa gwamnati zunzurutun kuɗi har biliyan 473, wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su. Amma saboda ƙwararre ne ta ɓangaren gano kuɗaɗe ta bankuna da kuma wurare daban-daban, ya gano wannan. Amma abin mamaki a wannan gwamnatin da muke tunanin gwamnati ce mai adalci, turan 20 ga watan Disamba 2017 ya wata sha a rubuta minista ta kuɗi ta mai da kuɗi ma talakawa TSA, shi kuma ta biya shi kuɗinsa biliyan 23.6. Har yanzu ba labari, wannan al'amari yana ba mamaki. Mun rubuta wa takarda ma Attorney General, a rubuta wa shugaban ƙasa, takarda ba ta kai wajensa ba. To har yanzu al'amari mun rasa yadda za mu yi.
Injiniya Magaji, kafin ka ci gaba, sai ya ba mu labarin ya gano waɗannan kuɗaɗe, kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗen ne?
Wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da policing whistleblower, shi ɗin nan shi ya bada yadda ake gano kuɗaɗe a ture na ɓangaren whistleblower policy, a bada 5%. Allah da ikonsa, wannan gwamnati mai adalci ta bibi abin da ya ba su, suka amfani da shi. Amma shi tun kafin a fara wannan policy din, ya Attorney General na ƙasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kuɗaɗen su da aka sassace da sauransu. Bisa ga ƙwarewarsa, a cikin kwana 27 kacal ya gano daga kuɗaɗen nan biliyan 473 makasar nan a bankuna tara. Amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kuɗaɗen sama da miliyan 200 zuwa tafiya ƙasashe daban-daban, daga America zuwa Middle East zuwa Europe, ba inda bai je ba don ya, saboda kishin ƙasa, don ya gano kuɗin Najeriya ya dada su. Amma har yanzu aikin da ya yi, har yanzu gwamnati bata wawaye shi ba. Al'amarin ya zama abin takaici, babu daɗi.
Wato ma'ana abin da ake so a gane waye ne shin aikin sa kai ne yasa kansa a tunda ka ce dama kafin ma fara wannan aiki na kormoto ne shin shi yasa kansa wannan aiki ne ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen
a gwamnatin tarayya ce ta bashi karkashin attorney general na ƙasa AA malami ya bashi wannan abu ya gano kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda 9 biliyan 473 da yan oriya akai shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban kasa mai adalci ya alƙwari duk wanda ya gano kudaden da aka boye na gwamnati ya dawo masa da shi yana da kaso 5%
yawa to in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin bashi hakkin nasa kuma ya zama yanzu ba a bashi ba
to hanyoyin da ake ba an gano wannan kudaden daga bankuna guda 9 daga baya ina ka nemi jinsu za a ji bankuna a DG na DSS ya samo ni din the executive na bankunan nan guda 9 a options na DSS aka sa director operation ya musu tamboyi akan wannan kudaden me ke tabbacin ya gano wannan kudaden na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba me da ba ya ake ciki aka bincika duka aka yi reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan December 2017 aka rubuta wa minista na kudi akan ta biya wannan kudin biliyan 23.6 har rana ta ita yau ba a biya wannan kudin ba
mu labarin dazu ka ce ko da yake baka fayyace ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kudi ko ministar kudi wa waye ne rubuta takardar
director general ne na DSS na kasa ya rubuta takarda bayan ya gamsu da bincike da aka yi na reconciliation na accounts ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda 9 sun zo ofishin DSS karkashin director na operation Mr. Basi aka tabbatar aka sa a PowerPoint ko wani account aka punching ya nuna ga yawan kuɗaɗe ga wanda aka samo su gashi kuɗi suka amsa sunan su shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minister ta ƙasa Mrs. Kemi Adeoshin akan ta mai da wannan kuɗi yau wata 8 da kwanaki har yau ba a mai da ba to wannan al'amarin wannan abun ya mu kanmu da muke wannan abun guwan mu yayi sanyi shi kadai wannan option kormaton bayani ya fi karfin ministry guda uku in ka hada su kuma gwamnati ba ta ba su komi
yawa to bari ma mu gane dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden nawa ne bangare ne kun yi bincike su waye ne suka je suka adana ko suka koyi waɗannan kudade a waɗannan bankuna tare da kuke magana
yawa waɗannan kudade dukkan ma'aikatan gwamnati ne
makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙin hakan ya rataya a wuyansu yanzu a madadin Nasiru Alamel Hikaya ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to madalla yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru
zan fara shirin jaridan namu ne da jaridan Kamaru Info an tarwato mana cewar hukumar tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru sun cafke mutane guda uku wanda ake zargin su da hannu wajen halaka wani matashin mawaki mai suna Aveni Eva sai kuma jaridar Kalara an ta shaida mana cewar hukumar legen asirin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara sauraron waɗansu mutane wanda aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa a madafin ikon kasar jaridar Kamarun bin kuma ta gulmata mana cewar Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Filimon da Tawagasa sun halici kasuwan baje koli na littafin tarihin kasar jamhuriyar Kamaru wanda aka bude a birnin Yaounde jaridar Emergence kuma ta gano mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da babban bankin BEAC na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun gano waɗansu jabin kuɗaɗen sefa har na miliyar 1000 wanda yanzu haka suke yawo a bankunan kasashen
sai jaridar Generation anda ita kuma cewa ta yi hukumar sufurin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da waɗansu taruruka na karawa direbobin safa-safa ilimi kan tuka manyan motoci domin rage raguwar hatsarurruka a kan hanyoyin kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Nouvelle Expression anda ita kuma ta hango mana cewar tsohon mai tsaron gidan kasar jamhuriyar Kamaru Antoine Bell ya bayyana kansa a matsayin wanda zai sanya takararsa a kan kujerar shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar Finkafut. Jaridar Le Jour kuma ta ce kungiyar kwallon kafan matan kasar jamhuriyar Kamaru waɗanda suka halici gasan cin kofin kwallon kafa na matan nahiyar Afirka a kasar Ghana sun tsinci kansu a gaban kungiyar kwallon kafa na matan kasar tarayyar Najeriya a gasan quarter final. Sai kuma jaridar Economy ta kasar jamhuriyar Kamaru ana ta ayyana mana cewar cin hanci da karɓar rashawa a guraben kujerun manyan ma'aikatan kasar ta jamhuriyar Kamaru yana neman yayiwa tattalin arzikin kasar sartse. Jaridar FVA kuma ta ce a yayin da al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suke tunkarar gabatowar bikin Kirsimeti ana samun yawan hatsarurruka akan manyan hanyoyin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar Orphelin anda ta bankaɗo mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Edgar Alain Mbengo zai samu kujeran sakataren fadan gwamnatin shugaba Biya a sabuwar gwamnati da ake nema a kafa a kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraron kuke kira kuna ajiye mana a na'urarmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya na jan mata wato Nigerian Super Falcons hakika kun ba marada kunya da kuka doke dokororin ku na kasar Kamaru. Wannan ya nuna irin zagircewa da kokarin da kuka yi wajen daukaka kasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, makola jajigawa Najeriya. Allah mai alka ku taimaka ku gaya wa masu kamfanin sadarwa na MTN gaskiya muna cikin wahala, muna cutuwa mutuƙa zai mu. Za mu sa kuɗi bai daɗe ba ya ƙare sakamakon idan mun kira kana cikin magana daga baya sai ka ji wanda yake wayar zai daina jinka. Ku kai mu su gyara, muna asarar kuɗi ba kaɗan ba. Assalamu alaikum murai Amurka, mai magana Abun Didi Bunza Bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da haɓɓin sojojin Najeriya na sama da na ƙasa da shugaban 'yan sanda na ƙasa. Ya kamata a ɗauki matakin gaugawa akan abin da ya faru Maiduguri. Soja 300 a ce yau ɗan Boko Haramun sun kashe, an tura sojoji su ku gawo ce an bi su ana kisa. Ya za a maida rayuwar soja da kasar rayuwar tasu? Mutumin da ya tuwo don ya kare al'umma a kare ƙasa a ce yau shi na aka rutawa. Gaskiya akwai lojo cikin naɗi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Ra'u Muhammad, Maiduguri jihar Yobe Najeriya. A ra'ayina a yau shi ne dangane da ziyara da mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari zai kai jihar Borno. Hakika wannan ziyara ta shi ziyara ce mai mahimmanci kuma ta zo a daidai gaba. Kuma ina roƙon shugaban kasa da idan ya je ya nuna wa sojojin da suke wannan yanki da kwamandojinsu fushinsa a kan sakaci dangane da wannan abu da ya fi auku. Hakika akwai sakacin shugabanci ko kuma rashin kwarewa a shugabanci. Hakika akwai bukatar a canje shugabannin da suke wannan yanki.
To muna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana sako, sai a ci gaba da kira ana aiko mana mu kuma ci gaba da yadawa. To yanzu kuma lokaci ne baba zai kamar labari, amma wannan karan a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce kasashen duniya su kara kokari ko kuma su ninka kokarin su sau uku akan takaita yaduwar gurbatacciyar iska domin rage dumamar yanayi da akalla kashi biyu na ma'aunin Celsius kafin shekarar 2030. Rahoton shirin yaki da gurbatacciyar iska na Majalisar Dinkin Duniya na cikin shekaru 9 da aka fitar a jiya Talata ne ya bayyana hakan.
To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar amanta za iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na bioyahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu amadadin baba ya kuma kere wanda ya tana gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umari da ma injiniyar mu ta yau malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.